batun yau ba ake mace ce ku ce game da batun girgiro ɗin sandan jihohi ko kuma na yankuna to amma haƙafa bata so mace maruwa ba sai ku a wannan karo da gwamnatin shugaba Buhari ta kuduri aniyar kaddamar da shirin na ɗin sintirin yanki da ke kama da ɗin sandan yanki kamar da yake a wasu ƙasashe daukan wannan mataki a yanzu wasu na ganin bai rasa nasaba da tabarbarewar lamarin tsaro a Najeriya kawa yanzu kuma tuni ha wasu gwamnoni ma suka yi amanar cewa za su taimaka a kidare da sun yi siyaka gwamnan jihar Taraba a wajen wani taron hakokin tsaro da sarakunan jihar ya ce su fa a shirye suke ma su tabbatar da dorewar wannan shirin
a 2016 bai yi ba amma yanzu mun samu license cinema mashar daidai ne da abin da ake cewa community policy ya kamata su wannan na tura field tare da police commissioner ya kamata yanzu sun gama the recruitment. So community policing, police day training is to. So my shark namu dama church mungama. So na maka bashing. So dama tied the su umunsa no wada nam mutali yunan. Za to tema kamana a wura renda muna de masala. Ka fuma police so.
To sai dai kuma wannan sauran amincewar da gwamnati suka yi tuni ya saka shakku a zakatar wasu ambassador Hassan Jikado da ke ma zama jakadan Najeriya a yankin Caribbean yace akwai abin lura musamman ma ga wasu gwamnatin Najeriya
kullum abin da nake faɗa shine abin da zai kawo wanzuwar zaman lafiya a ƙasa shine tabbatar da adalci kuma wane ne ya kamata ya tabbatar da wannan adalci wanda aka danka mai haƙƙin al'umma a kansa a jiha shine gwamna
shi ma wannan tsohon jami'in tsaron SP Yakubu Sule yace akwai wani hanzarin da ba gudu ba mudin aka ce jihohi ne za su kula da rigamar shirin na 'yan sandan yankuna
abu ne wanda idan aka yi tsandare sai a yi nazari a kai wai shin 'yan sandan jihohin nan kan da ake so a yi creating suwa za su biya su albashi sai nan kuma idan aka ce gwamnati ta za ta biya albashi to menene zai hana government ta yi recruiting mutane ta sa su aiki amma a ce yan sandan jihohi hanya wannan abun zai haifi ɗa mai ido
to sai dai kudin tabbatar da kaddamar da shirin rundunar 'yan sandan Najeriya ta ma kafa kwamitoci biyo bayan sahalewar da shugaba Buhari ya yi to ko shin ma me ake nufi da waɗannan 'yan sandan yankin wato community policing DSP Suleiman Yahangunoje kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya komin ƙarin haske dangane da wannan shiri
abinda dai ake nufi da community policing shine a janyo al'umma cikin harkokin inganta tsaro daga karkara har zuwa birane sa'annan kuma sanin kowa ne a kwanakin baya da harkokin tsaro ya dan tabarbarewa sai mutane suka yi ta kira ga abba a gwamnonin jihohi ko kuma jihohi a gashin kansu na mallakan yan sandan jihohi
kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawa kenan DSP Suleiman Yahangunoje kuma koma da menene fatan talaka shine Allah kawo tsaro ko a daina jin tsoro Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.